الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى دوكا وندن جنيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 11 ga watan Rajab hijratu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 23 ga watan 2 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali kayan da kowa ya san kudin su jika goma ne sai a baka bashi a jika goma sha biyu shi menene matsayin wannan bashi in har ya kasance shi wanda yake ba da wannan kaya a jika goma sha biyu baya bambanta farashi game da wanda zai saya kudi hannu ko bashi to wannan halak ne amma matukar farashi ya saba a sababin sabawar lokaci to wannan ciniki ne haramtacce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a hadisi sahihi wato Abdullahi dan Umar yake fada yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai ataini fi bai'a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da ciniki biyu a cikin ciniki daya malamai suka ce ciniki biyu a cikin ciniki daya surarsa kayan kudi ne daya daya amma farashi sai ya saba a sababin sabawar lokaci a ce maka in kudi hannu ne jika goma amma in bashi ne jika goma sha daya zaka bada to wannan haramun ne in har ka tabbata shi wannan haka ne sana'ar shi to kai baya halarta ka dau wannan bashi saboda in ka dauka ka taimaka masa akan ci gaba da wannan kudin ruwa da yake shi ko Allah ya la'anci mai karba da wanda yake mai bayarwa a riba ubangiji ta'ala sai da ya la'anci wato mutum biyar farko mai bayarwa na biyu mai karba na uku mai rubutawa na hudu shine mai sheda an gane ko to gaba ɗayan su waɗannan hudu a cikin hadisi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su dan haka dai kenan a nan iya abinda za a yi mutum sai ya tambaye shi in har ya bambanta farashi na kudi hannu da bashi to wannan baya halatta haramu ne na'am wai misali turare mace ta sa ta fito titi wani ya ringa shakar kanshin wannan haramun ne kuma sunanta mazinaciya kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama haramun ne ta shafa turare turaren da in ta wuce za a ringa jin kanshin shi sawa'an wato mai aure ce ko mara aure ce ko budurwa ce haramun saboda kira ne zuwa fitina da hakan za Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi turaren mace launin shi yake bayyana amma kanshin shi baya bayyana sai wanda yake makusancin ta sai mutun yayi gab da ita zai ringa jin kamshin shi dan haka kwata kwata baya halatta haramun ne kuma hatta da misali koda na wuta ne da suke turare tufafin su ya zamanto in an fita tufafin yana kanshi haramun ne baya halatta in dai turare ne baya halatta
na'am
ai turare akai bayani shi ko in mai in ka ji mai yayi kamshi ai turare ne a cikin shi na'am Mimi? Shi azumin da aka hana mace ta yi halin mijinta yana halarci ba tare da izininsa ba azumi na nafila. In mace za ta yi azumi na nafila dole ta sanar da mijinta ta nemi izini. An gane ko? Amma in baya gari to wannan ba sai ta nemi izini ba za ta ci gaba da yin azuminta saboda shi ma hikima da aka hana in miji yana nan saboda akwai haƙƙin shi na lokacin da ya buƙace ta a cikin yini ko a cikin dare dole ta bashi haɗin kai shi yasa aka shar'anta cewa matukar miji yana halarce to baya halarta mace ta dau azumi na nafila ba tare da izinin shi ba amma abin da ya shafi azumi na farilla azumi na ramuwa ko azumi na addawal ko azumi na kafara ko azumi na ramadan to wannan ba a buƙatar izinin miji domin haƙƙi ne na Allah na'am wai mutum ya bi sallah wai ya bi mutum sallah wai daga baya kuma wai yake ganin bai gamsu ba sai abinda zai hana ka gamsuwa sai in ya zo da abinda kwata-kwata sallah ba ta inganta kamar misali ƙotan kurciya yi sallah fa ba ta inganta duk mai ƙotan kurciya wanda in ya yi ruku'u baya miƙewa kawai kai tsaye sai ya je sujada in ya ɗago daga sujada ta farko maimakon ya zauna baya zama kawai sai ya koma sujada ta biyu to duk wanda yake irin wannan sallah ko shekara dubu yana yi Allah ba zai karɓi wannan sallah ba saboda ya bar nutsuwa a cikin sallah rukuni ne to in irin wannan ne ka tabbata abin da ya zo da shi abubuwa ne wanda sallah ba ta inganta sai da su to anan kana iya sake sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da hukunci na fita daga da'awa ta musulunci kamar misali mutum ya rada ma kansa wani suna ko wani lakabi ko wata alama wadda wato za ta fita daga cikin da'awa ta musulunci wanda bayani ya gabata wato malam ya yi wannan babi domin ya waiwaya tunaninmu izuwa abubuwan da suka zamanto su ne sababin rarrabuwa ta wannan al'umma abinda wato ya janyo rabuwa a cikin wannan al'umma ta musulmi wanda galibi sababban da suka karkasa ita wannan al'umma abubuwa ne waɗanda suke sun shafi sunaye wato da laƙabba wanda zaka samu mutum wato yana ta'assubanci in ma izuwa wato wani gari kamar shi kawai garinsu ya sani ko kuma ƙabila ko kuma wani mutum ko wata jama'a ko wata ƙungiya haka to dukkan su waɗannan sunaye wato sun saba, an gane ko, sunayen da aka farar da su waɗanda suka saba ma sunaye waɗanda suke na shari'a wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin Alkur'ani, ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin sunnarsa. Duk wani suna da mutum zai lakaba ma kansa wanda zai fitar da shi daga cikin sunayen da suka zo a cikin Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan haramun ne, domin shi ne sababin rabuwar kai wato ta jama'a ta musulmi. Dan haka shi ne wato malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hajji. Ubangiji mai girma da ɗaukaka ke fada, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid-dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas al-aya. Ubangiji ta'ala ke fada wa jahidu fillahi haqqa jihadi, wato ku bada iya kokarin ku da rayukan ku da dukiyar ku fillahi, wato game da daukaka kalmar Allah, haqqa jihadi wato matukar kokari. Wannan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa bayin sa mu'minai, cewa mumini ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa akan duk abin da zai zamanto sababi ne na daukakar musulunci. Sai ya ce huwajtabaku, ubangijinku shine ya zabe ku, ya fifita ku akan al'ummun da suka gabace ku, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa, suna tabbatar mana cewa a baya Ubangiji ta'ala bai yi wata al'umma wadda take da daraja da martaba da kima da matsayi a gunsa sama da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Kuma wannan al'umma tashi ita ce za ta dangana har zuwa kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kuma haka ya koma faɗa a cikin suratu Ali Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa mu mune na ƙarshe, amma kuma mune na farko a ranar kiyama. Manzo Allah ya ce kawai bambancin mu da su sauran an ba su littafi ne gabanin mu, amma mune na farko kuma mune na ƙarshe. Mune na ƙarshe a wajen zawwa, amma kuma mune na farko a wajen daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce farkon al'ummar da za ta shiga aljanna a ranar kiyama. Allah ya sanya mu a cikin su. To shine yace huwajtabaku, ubangijinku shine ya zabe ku, ya fifita ku akan al'ummun da suka gabace ku. Sai yace wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj, ubangijinku bai sanya muku wani kunci da takura wato a cikin wannan addini. Dan haka mun yi bayani a baya, duk abin da kaga akwai kunci a cikin shi da takura, to inda zaka bincika zaka samu cewa ba shi da alaka da addini, yayi hannun riga da shi. Dan haka wannan musulunci akan sauki Allah ya gina mana shi, kamar yadda ya faɗa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, haka kuma yace yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake faɗa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assiri. Shine yace wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj, sai yace millata abikum ibrahim. Lafazin millata mansubun ne alal igra, ma'ana ku lazumci tafarkin babanku ibrahim alayhi salam, ko kuma ka kaddara filin ai ittabi'u millata abikum ibrahim, ku bi tafarkin babanku wato shine annabi ibrahim alayhi salam. Tafarkin babanmu annabi ibrahim alayhi salam shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, tauhidi, tsantsar tauhidi. Da haka Allah ya ambace shi hanif, kamar yanda Allah ya umarci manzansa cewa ya bi wannan tafarki na Annabi Ibrahim, to haka al'ummarsa Allah ya umarce mu. A can cikin suratul Isra'il ya faɗa, "Thumma auhayna ilayka an ittabi'i millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen." Ubangiji Ta'ala ya ce, "Mu ne muka yi saƙo gare ka cewa ka bi tafarkin babanka Ibrahim alayhi salam." To dan haka wannan tafarki na Annabi Ibrahim alayhi salam, duk wanda kaga ya juya masa baya, to in kana neman wato ƙarshe a wajen rashin hankali da wauta, in ka zo kansa dole ka taka burki. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, "Wa man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Ba wanda zai kyamaci tafarkin Annabi Ibrahim alayhi salam sai wanda ya wautar da kansa, wanda ya maida kanshi wawa, wanda bai san ba inda aka dosa. Shine yace, "Millata abikum Ibrahim," kula zunci tafarkin babanku Ibrahim. Sai yace, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha," wato ubangijinku shine ya ambace ku da cewa sunanku musulmi, "min qablu," wato tun gabanin wannan alqur'ani, ko kuma mu ce min qablu tun gabanin wato wannan manzo. Sai yace, "wa fi hadha," haka a cikin wannan littafi da manzon Allah ya zo da shi alqur'ani, Allah ya ambace mu a sunan mu wanda ya rada mana mu ne musulmi, shine musulmi. Shine yace, "huwa sammakumul muslimina." Wasu daga cikin malaman tafsir sukan maida damir na huwa zuwa ga Annabi Ibrahim, sai dai fada ce mai rauni. Damir anan yaudu ila Allah azza wa jalla, "huwa sammakumul muslimina," kenan ubangijin da ya zabe ku shine ya ambace ku cewa sunanku musulmi kuke. "Min qablu," tun gabanin haka, sai ya ce, "wa fi hadha," haka a cikin wannan alqur'ani, "li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum," dan manzon Allah ya zamanto shine mai kafa shaida akan ku a ranar kiyama, "wa takunu shuhada'a 'alan nas," ko kuma ku zamanto masu shaida akan sauran jama'a gaba daya. To dan haka wannan aya, kamar yadda malam ya zo mana da ita anan, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shi musulmi ba shi da wani suna fiyayye sama da sunan da ubangijinsa ya rada masa cewa sunansa musulmi. An gane ko? Dan haka wato abu bai dace ba ga musulmi ya canza ma kansa wannan suna, ya yarda da wani suna wanda yake canna daban, wanda ba shi da alaka da auren musulunci. Mu gane anan, duk sunan da ya fita daga cikin da auren musulunci, to wannan suna ya zama abin zargi. Sunan da babu shi a cikin alqur'ani, babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba manzon Allah bane ba ya ambace mu da shi. To dan haka, amma dukkan sunayen da suka zo a cikin alqur'ani waɗanda ba sa fita daga cikin da'awa ta musulunci, da sunayen da suka zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa fita daga da'awar musulunci, to wannan ba laifi bane, suna ne wanda yake abin yabo. Amma duk sunan da zai fita daga da'awar musulunci, ka danganta kanka zuwa wani gari, kana jibintar wanda ya so garinka, kana kiyayya da wanda yake garinka, ko kuma zuwa wata kabila, ko zuwa wani mazhabi, ko zuwa wata tariqa da abin da yake kama da haka, to wannan suna ne haramtacci, wanda kwata-kwata haramun ne, domin wannan shine sababin rabuwar kan musulmi. Amma duk sunan da baya fita daga cikin da'awar musulunci, to wannan abin yabo ne halakai. Kamar yadda magabata wato suke ambata sunan duk wanda yake mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa wato sunniyun, kenan ahlu sunna wal jama'a. To shine kamar yadda zamu ga ƙarin bayani insha Allahu a hadisin da zai zo. To shine malam sai ya zo mana da hadisi na farko bayan wannan aya, hadisin Al-Haris Al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa, "Amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihinna." Manzon Allah yake cewa, "Ina umarninku wato da wasu al'amurra guda biyar, ko da wasu abubuwa guda biyar sai ya ce Allahu amarani bihinna, ubangiji na shine ya umarce ni da su. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan gaba tana tabbatar mana duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sunnar sa, to wannan wahayi ne. Yadda Allah yake yi masa wahayi na Al-Qur'ani, haka ita ma sunna wahayi ce. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa ma yaliqu anil hawa in huwa illa wahayyuha, manzon Allah baya furci game da son zuciya. Duk abin da yake faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da ake turo masa daga gun Ubangijinsa. Haka a cikin suratul anbiya ya faɗa qul innama unzirukum bil wahyi, ce da su ku san da cewa kadai ina galgadinku ne da sako na Ubangijina. Haka kuma Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ku, ku karba da hannu biyu. Duk abin da ya hane ku Ubangiji Ta'ala ya ce ku hannu. Kuma haka Allah ya aje mana ka'ida, man yudi'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya ma manzon Allah ta'a to ya tabbata Ubangijin da ya turo shi ma da. Kuma haka manzon Allah ya faɗa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu, ku saurara, manzon Allah ya ce an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi. Menene kwatancin alqur'ani? Ita ce sunna. Kuma haka a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa wa inna ma ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah, ku san da cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta, wato kwatancin abinda Allah ya haramta ne, ba su da bambanci. Dan haka ita sunna ta zo ne domin ta bayyana mana abinda alqur'ani ya kunsa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru, to shine anan yace amurukum bi khamsin, manzo Allah yace ina umarninku da wasu abubuwa biyar, sai yace Allahu amarani bihinna, ubangiji na shine ya umarce ni da su. Farko manzo Allah sai yake cewa as-sam'i wa ta'a, kenan alal badaliya, ko kuma kace as-sam'u wa ta'a alal isti'naf, wato abu na farko da na biyu shine as-sam'u wa ta'a, wato ji da bi ga duk wanda ya shugabance ku. Duk wanda ya shugabance ku to ya zama haƙƙi akan ku, ku musulmi ku ji ku bi game da duk abin da ya umarce ku da duk abin da ya hane ku. Matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Zalunci da shugabanni suke yi da babakire da dukiyar al'umma da yin rubda ciki a kanta, baya hana ai musu da'a, ai musu biyayya akan duk abin da bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, bai saba ma manzansa. Mu jama'a ta musulmi, Allah ya umarce mu cewa mu ji mu bi ga wanda suke shugabantar mu. Iya abinda Allah ya dora mana na haƙoƙuwan su, mu ba su haƙƙin mu wanda suka tauye, mu koma zuwa ga Ubangijinmu subhanahu wata'ala mu roƙe shi. Bayin sa ne ƙoƙuwar kansu a hannun Allah take, shi yake juya su, shi zai tankwasa su su ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Dan haka su waɗannan shugabanni wallahi tallahi sun fi tsoron jama'a su yi addu'a sama da duk wata hayaniya da za ku fito ku yi. Matukar za ku koma zuwa ga Ubangiji ku yi ta addu'a, to wallahi tallahi babu abin da ya fita da musu hankali sama da wannan. Sun san addu'a kibiya ce ta dare, wadda duk inda aka halba ta sai ta kahu, ba maganar ta kauce. Amma duk wata hayaniya da za a fito a yi wannan, su duk banza ne a gunsu. Don haka jama'a su koma zuwa ga Ubangijinsu su yi ta addu'a. Haƙƙinsu wanda shugabanni suka danne da zaluncin da suke musu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙarfin mulkinsa ya kwankwalo haƙƙinsu ya basu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas dan Malik yake faɗa, manzon Allah yake cewa inna hasa takunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Manzon Allah yace kusan da cewa bayana za ku ga san kai da handama da babaki rai da dukiyar al'umma, dukiyar ƙasa, dukiyar al'umma. Sai kaga ƴan tsiraru sun zo sun yi rubda ciki akanta, daga su sai ƴaƴansu sai matansu sai ƴan kare ƙashinsu. Mutane suna fama da talauci, amma ƴan kaɗan a cikin ƙasa su suka danne dukiyar al'umma. Maza Allah ya ce za ku ga irin wannan a bayana. Wa umurun tunkirunaha, da wasu al'amurra waɗanda za ku ringa inkarinsu, domin abubuwa ne waɗanda sun saba ma musulunci, sai a zo da su a tilasa ma jama'a. Sahabbai suka ce fa ma za ta amuruna ya Rasulullah, ya manzon Allah, me za ka umarce mu da shi in irin waɗannan shugabanni suka bayyana a cikinmu? Manzon Allah ya ce to addunal haqqal ladhi alaykum, ku ba su haƙƙin Allah wanda yake kanku na ji da bi. Sai ya ce wa tas'aluna Allah alladhi lakum, haƙƙin ku wanda yake kansu ku roki ubangijinku da ƙarfin mulkin sa ya kwankwalo ya ba ku. To dan haka kasancewar lalle zalunci baya hana wato talakawa, baya nuna cewa talakawa su bijire, an gane ko su su bada iya abin da yake kansu. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na farko da na biyu yace as-sam'u wa ta'a, wato ji da bi ga duk wanda yake shugabantar ku. Sai dai anan kar mu manta bayani ya gabata, ka'idar ji da bi ga wanda yake shugabantar jama'a sai in babu saba ma Allah, babu saba ma manzon sa. Matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzon sa, to baya halatta ai musu da'a, bujire musu a wannan lokaci ya zama wajibi. Saboda da'a ga shugabanni ba'a ce wadda take muƙayyada, tana ƙarƙashin da'a ga Allah, da'a ga manzansa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya ku mu'minai kuma ubangijinku da'a, kuma manzansa da'a. Sai ya ce wa ulil amri minkum, kuma majibinta lamari daga cikinku da'a. Suwa ne ne majibinta lamari? Su ne al-ulama'u wal-umara, malamai da shugabanni. Don haka duk wani malami da duk wani shugaba ba a yi masa biyayya ido rufe, duk abin da zai ce a yi ko a daina sai a dora shi akan mizani na shari'a. In babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, sai a yi masa biyayya. Amma matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, to haramun ne a yi masa biyayya. Wannan umarni nashi da wannan hadi nashi, sai a sanya kafa a shure. Haka manzon Allah ya karantar da mu, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a ma lam yu'mar bi ma'siya fa yake cewa fa idza umira fa in umira bi ma'siya fala sam'a wa la ta'a, au kama qala. Manzo Allah yace na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka ce yayi ko ya daina. Manzo Allah yace ma lam yu'mar bi ma'siya, matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah ko manzansa. Sai yace in an umarce shi da wani aiki wanda yake na sako, to ba maganar ji, ba maganar bi, domin haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. Tun nan cikin akadari mun muce da shi, me yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, wanda faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan su ne al'amari biyu, na farko da na biyu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bayyana mana. Na uku sai manzon Allah ya ce wal jihad, wato da yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Idan aka ce jihadi shine mutum ya bada iya ƙoƙarinsa, wato iya ƙoƙarinsa ta ɓangaren ransa da dukiyarshi domin yaƙar maƙiyan Allah, kalmar Allah ta zamanto ita ce maɗaukakiya. In aka ce jihadi, asalin kalmar an ciro ta ne daga al-juhud ko kuma al-jihad. In aka ce al-jihad bi fatihi dijim, shine at-ta'ab wal mashaqqa, gajiya da wahala, domin yaki ko yana kunshe da su. Ko kuma min al-juhud, idan aka ce al-juhud shine bazlu faqa, mutun ya bada iya kokarin sa, iya iyawar sa. To dan haka mutun ya bada iya kokarin sa domin kalimar Allah ta daukaka, wannan shine jihadi. Duk mutumin da ya sadaukantar da rayuwar shi da dukiyar shi akan hanya ta daukaka addinin Allah, to sunan shi wato mai wannan mai jihadi. Illa kasancewar jihadi na farko shine fita fagen daga domin yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wal jihad yace da jihadi wanda kuma jihadi baya yankewa sai ya dangana da kiyama maganar cewa yau babu jihadi wannan magana ce ta banza an gane ku jihadi har yau akwai shi har gobe akwai shi sai ya dangana da kiyama sai dai jihadi yana da sharuɗa ba haka ba kawai wani zai ja gaba ya kwashi jama'a ku zo mu je mu yi jihadi shi jihadi ana yin shi a karkashin shugaba wanda aka yi masa mubai'a aka yarda da shugabancin sa shi zai yi sanarwa yayi shela ya tattara jama'a cewa a fito wato a fadada musulunci a ban kasa dan haka hadisi yana cikin sahihul bukhari wanda yake tabbatar da jihadi sai ya dangana da alkiyama hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yawmil qiyama sahabbai suka ce fa mahiya sai yake cewa wato manzon Allah sai yake cewa al ajru wal magnam yace al khailu manzon Allah yace shi doki ma'qudun fi nawasihal khair dawakai manzon Allah yace an kunshi al khairi a cikin makwalkwatar kansu yace ila yawmil qiyama kuma wannan alkhairi manzon Allah yace mai zarcewa ne har zuwa kiyama aka tambaye manzon Allah menene alkhairin sai yace al ajru wal magna lada wato da ganima kaga ganima ko ai bata samuwa sai ta hanyar yaki to dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu abu na uku yace wal jihad yace shine wato ya karmakiya domin daukaka addinin Allah abu na hudu sai yace wal hijra manzon Allah yace da hijira wanda in aka ce hijira a yare wanda yake na larauci shine at-tark wazar da abu mutun ya wazar da abu ya kaulace masa shine ake kira da hijira kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada warujza fahjur ay fatruka manzon Allah yace gumaka ka kaulace musu a shar'ance in aka ce hijira kamar yadda malamai suka fada shine suka ce mufaraqatu daril kufri ila daril islami khawfan fitna kaurace ma gari wanda yake na kafirci zuwa gari na musulunci dan jin tsoron fitina da tsangwama a cikin addini duk inda kake jin tsoron za a fitince ka a tsangwame ka game da addinin ka a takura maka to yin hijira ya zama wajibi kamar yadda musulmin farko aka ringa azabtar da su mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka bayyana musuluncin su a birnin Makka manzon Allah ya musu umarni ya shiryar da su yace ku kaura ku koma wato kasar Habasha akwai wani sarki adali wanda baya zalunci kuma baya bari a zalunci wani manzon Allah yace ku je kasar shi ku nemi mafaka har Allah ya kawo mana mafita game da wannan al'amari sahabbai suka bi shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kaura suka koma kasar Habasha wanda yana daga cikin su irin su Usman ibn Maf'un irin su Ja'far ibn Abi Talib irin su Usman ibn Affan dukkan su suna daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa kasar Habasha irin su Abu Salama sannan kuma hijira bayan an yi hijira ta biyu zuwa kasar Habasha wanda mutum 80 da wani abu bayan haka kuma Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya turo sako ga manzansa cewa shi ma ya tattare ya nashi ya koma birnin Madina to ita wannan hijira wajibi ce a farkon musulunci amma da aka ci Makka da yaki to ta zamanto sunna mustahabba ba dole bane amma ita hijira har yau tana nan kuma har gobe tana nan sai ta dangana da alkiyama duk mutumin da yake rayuwa a kasar da bai isa ba ya fito fili ya bayyana musuluncin shi to wannan yin hijira ta ya zame masa wajibi in ya ci gaba da zama a inda bai isa ba ya bayyana da musuluncin shi dukkan abin da yake aikatawa na farilla ko na nafila Allah baya karba hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yayi kashidi da barazana game da wutar jahannama ga waɗanda suke da ikon yin hijira suka ki yin hijira a fadar sa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa almustada'ina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ubangiji ta'ala yace innal ladina tawaffahumul mala'ika, lalle waɗanda mala'ikun Allah suke karɓar rayukansu, zalimi anfusihim, halin suna masu zaluntar kawunansu game da rashin yin hijira, alhali suna da ikon da za su yi, mala'ikun sukan ce musu fima kuntum, to ku cikin suwa kuwa kasance, kuna ɓangaren muminai ko kuna ɓangaren kafirai? Qalu, sai su ba da uzurin cewa mustada'ifina fil ard, mun kasance ababen raunanawa ne a ban ƙasa, an takura mana, an kuntata mana. Qalu kunna mustada'ifina fil ard, mala'ikun sai su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin yanzu ƙasar Allah ba ta zamanto ba mayarwaciya? Ku yi hijira ku je inda za ku samu sakewa ku gudanar da addininku. Sai ya ce fa'ula'ika, waɗannan waɗanda suke da ikon yin hijira suka ƙi, Ubangiji ta'ala ya ce ma'awahum jahannamu, jahannama ita ce makomarsu, wa sa'at masira, tirda makomar bawa a ce jahannama ita ce makomarsa. Iya uzurin da Allah ya bada, sai ya ce illal mustada'ifina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan, sai dai waɗanda suke ababen raunanawa na mazaje, kamar misali dattawa da waɗanda suke marasa lafiya da mata da ƙanƙanan yara. La yastati'una hilatan, waɗanda ba sa iya wani wayo da dubara su sulluɓe su gudu. Wala yahtaduna sabila, wanda kuma ba sa iya shiryuwa ga hanya su kai kansu zuwa can birnin Madina. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum, waɗannan tabbas Allah ya musu rangwame, wa kana Allahu 'afuwan ghafura. To wannan aya tana tabbatar da hijira tana nan a matsayinta na wajibi ga duk wanda baya iya bayyanar da addinin shi a garin da ya musulunta, dole ne ya hijira ya kaurace. In ya ci gaba da zama kamar yadda muka faɗa, yadda manzon Allah ya faɗa, yake cewa aikin shi na farilla da nafila Ubangiji ta'ala baya karba, to shine anan yace wal hijira, wato da hijira kenan, mufaraqatu daril kufri ila daril islam khawfal fitna, ko kuma ma'anar ta gamammiya shine kenan tarku ma nahallahu anhu, barin duk abinda Allah ya hani. To wannan sunan shi hijira, mutum ya kaurace ma duk abinda Allah ya hani, wannan ma'anar ta kenan wanda take gamammiya. Sannan sai na biyar, wato manzo Allah sai yake cewa wal jama'a, wato da shine lazumtar jama'a, mutum ya lazumci jama'a, ka lazumce su a ɓangaren abin da ya shafi addini da kuma abin da ya shafi ɓangaren gangan jiki, ya zamanto kana tare da su. Sai ya ce fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin, manzo Allah ya ce domin duk wanda ya rabu da jama'a gwalgwadan ɗani ɗaya, manzo Allah ya ce fa qad khala'a ribqatal islami min unukihi, tabbas wato ya tube igiyar musulunci wato gabarin wuyansa, illa an yuraji'a, sai dai idan ya dawo. Menene dawowar? Shine sai ya dawo ya kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To abinda ake nihi da jama'a, da yace wal jama'a, shine kenan jama'a, asalin jama'a wadda Allah ya yi umarni cewa mutum ya lazumce ta, kuma kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, umarni da yake mana cewa alaikum bil jama'a, ku lazumci jama'a, wato ita ce jama'ar da ta haɗu wato akan addini. In aka ce addini ko shine abinda Allah ya yi umarni da abinda ya hani da abinda manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya yi umarni ko ya yi hani, kenan mu haɗu da su a cikin addini, ya zamanto addinin mu ɗaya musulunci, kuma a haɗe muke duk wasu ayyuka na gudanarwa na addini tare muke, ko da kasancewar wato wani suna wanda bai fita ba daga cikin da'awar musulunci ya raba mu, to wannan suna kar ya zamanto, ko da kenan kasancewar akwai wasu sunaye wanda ba su fita ba daga cikin da'awar musulunci, to mu tabbata dai gaba ɗaya mu duk inda muke tsintsiya ce madaurinki ɗaya. don haka kasancewar shi in aka ce jama'a, jama'ar da suka hada akan gaskiya, wannan ita ce jama'a. Ba ana nihi ba taren yawa, taren yawa ko mun yawan shi in dai ba akan gaskiya ba suke wannan ba a kiran su jama'a. An gane ko? Wannan kamar abinda ake fada ne tumbukuwa ne, ba su da wani tasiri, kun huce wanda daga zaren iska ta buga gaba ɗaya zaka ga tashe ki. In aka ce jama'a kenan, jama'a, mutanen jama'ar da suka hada akan gaskiya su ne ake kira jama'a. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa ma wafaqal haqqa fa huwa al-jama'a, sai yace wa in kunta wahada, duk abin da ya dace ma gaskiya shi ne ake kira jama'a. Yace ko kai kadai muwaiwaya baya cikin Al-Qur'ani, annabi Ibrahim alayhi salam shi kadai ne mai tauhidi lokacin da yazo, jama'arsa gaba ɗayan su mushrikai, amma Ubangiji ta'ala ya ambace shi al'umma, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushriki. Don haka duk wani abin da ya dace ma gaskiya shine jama'a. An gane ko kai kadai ne, to wannan kai ne jama'a. Don haka kenan in kaji an ce aljama'a, suwa ake nihi da aljama'a? Su ne mabiya Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi sahihi, yake cewa iftaraqatil yahudu ala 70, sai yake cewa kul ala 70 firqa kulluha fin nar illa lilla wahida. Manzon Allah yake cewa yahudawa sun kasu kashi 71. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, yahudawa sun kasu kashi 71. Manzon Allah yace gaba ɗayan kashi 70 kin a ranar kiyama ɗan wuta ne, sai dai kashi ɗaya. Yace su ma ɗan mushan wato sun kasu kashi 72. Manzon Allah yace kashi 71 daga cikin su yace gaba ɗayan su ɗan wuta ne, sai kashi ɗaya. Manzon Allah yace wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fil nari illa millatun wahida. Yace wannan al'umma tawa, manzo Allah yace da sannan zata karkasu kashi 73. Manzo Allah yace gaba ɗaya kashi 72, manzo Allah yace ɗan wuta ne, yace sai dai wato har kashi ɗaya. Aka tambayi manzo Allah wani kashi ne wani, sai yake cewa hiyar jama'a, ita ce jama'a. A wata riwaya aka tambaye shi da yace illa millatun wahida, yace sai hanya he ta farki ɗaya. Aka ce masa wanne ne, sai yake cewa ma ana alaihi liyawma wa ashabi, abinda ni da sahabbaina a yau nake kai, wannan su kadai ne za su tsira a gobe kiyama. To anan sai ka tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan me suke, akan Al-Qur'ani da Sunna. Don haka duk jama'ar da suka lazunci Al-Qur'ani da Sunna, wannan su ne jama'a, ko mun karancin su ko mun kankantar su. Kuma su ne ake kira alfirqatun najiya, jama'ar da za ta tsira a gobe kiyama, alfirqatun najiya. Kuma ita ce abba'ifatul mansura, ita ce abba'ifatul mansura, jama'a wadda Allah ya yi alkawarin taimaka mata da agajinta, wanda duk zagon ƙasar da za a yi musu da duk makalkashiyar da za a yi musu, to za a bar su a yadda suke, ba a isa ba a gusar da su. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba, alal haqqi mansurin, ana taimaka musu akan tabbatar da gaskiya. Manzo Allah ya ce la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala zalik, aw kama qala. Manzo Allah ya ce duk wanda ya saba musu yayi hannun riga da su, ko wanda yake musu makalkashiya yake musu zagon ƙasa, manzo Allah ya ce ba zai cutar da su, suna nan akan gaskiya har sai al'amarin Allah ya zo, ita ce alkiyama. To dan haka wannan duka sunaye ne waɗanda ba su fita ba daga cikin da'awar musulunci, irin su fadar ahlus sunna. In aka ce ahlus sunna, ai atba'us sunna, mabiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda manzon Allah ya mana umarni, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, kulazunci sunna ta, kulazunci sunnar khalifofina waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa.
in aka ce ahadu sunna, lafazin ahadu abinda ake nihi atba ake ni, ma'anar shi atba, an gane ko? Atba mabiya, sunna ko ba sunnar kowa ba ake nihi illa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka in kace ni ahadu sunna ne, to wannan baka fita ba daga cikin da'awar musulunci, saboda manzon Allah shine ya mana umarnin cewa mu lazunci sunnar shi da don abin da yake kama da haka. Kenan sunaye abin zargi, sunayen da suka fita daga cikin da'awar musulunci, mutum ya danganta kanshi zuwa wani gari yana jibintar duk wanda ya so garin, yayi kiyayya da duk wanda ya so garin ko wata kabila da duk abin da yake kama da haka, to wannan shine maguzanci jahiliya ne. Manzon Allah ya zana wato cewa shine anan yace duk wanda ya rabu da jama'a shine yace man faraka fa innahu man faraka aljama'ata qida shibril, yace domin duk wanda ya rabu da jama'a wato gulgudan dani daya, kenan kan rabu da musulmi waɗanda suke kokarin wato tabbatar da gaskiya alqur'ani da sunna, kaware ka koma gefe, manzan ka koma gefe, kenan kana danganta kanka a abin da yake ya fita daga cikin da'awa ta musulunci. Manzan Allah yace fa kada khala'a ribqatal islami min unukihi, wannan mutum manzan Allah yace tabbas ya tube igiyar musulunci gabarin wuyayansa, illa an yuraji'a, manzan Allah yace sai dai in ya dawo. Menene dawowar? Wato shine ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. To wannan shine al'amari na biyar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu. Sai yace wa man da'a bi da'awal jahiliya, duk wanda yake kirari da kirari irin na jahiliya, an gane ko? Kirari wanda yake na jahiliya kenan shine mutum ya danganta kanshi zuwa wata kabila ko wani gari ko abin da yake kama da haka, ya fita daga cikin da'awa ta musulunci. Manzon Allah sai yace fa innahu min jufa jahannam, wannan mutum manzon Allah yace yana daga cikin waɗanda za su yi gurfani a cikin wutar jahannama, an gane ku? Yana daga cikin waɗanda za su yi gurfani a cikin wutar jahannama. Lafazin jufan wato jam'i ne na jafin, ya kace jafin wato wanda yake gurfani, gurfani aljasu shine gurfana akan gwiwoyi, kamar yadda sura ta musamman Allah ya ambace ta da suratul jafiya, domin fadarsa wata ra kullu ummatin jafiya, zaka ga kowace al'umma a ranar kiyama ta yi gurfana akan gwiwoyinta. Shine yace fa innahu min jufa jahannam, wato yana daga cikin waɗanda za su gurfana a cikin wutar jahannama. Me ake nihi da gurfana? Ma'ana wanda za a kifar da su a cikin jahannama, wato akan fuskokinsu, wal iyazu billahi, duk mutumin da ya ware ya bar jama'a. Kenan ya fita daga cikin da'awar musulunci, ya kama wata hanya ta daban. A takaice wannan hadisi, fa qala rajulun ya rasulullah, sai wani mutum ya faɗa yace ya manzon Allah, wa in salla wa in sama, shi wannan mutumin koda yana salla yana azumi, koda yana salla yana azumi, yana daga cikin waɗanda za su yi gurfana a cikin wutar jahannama. Qala sai manzon Allah yace wa in salla wa in sama, yace koda yana salla yana azumi matukar ya rabu da jama'a, manzo Allah yace wallahi makomar shi ita ce wutar jahannama. Sai yace fad'u bi da'a wallahi allazi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah, lafazin ibadallah munada ne mahzufu adatin nida, ayya ibadallah, manzo Allah yace ya ku bayin Allah, fad'u wato ku ambaci kanku, bi da'a wallahi allazi sammakum, da wato shine sunan da Allah ya ambace ku da shi, shine al-muslimin, ku ce ku muslimi ne ko ku ce ku mu'mini ne, to wannan shine iya abinda za ku kirayi kanku. Haka duk sunan da bai fita ba daga cikin da'awa ta musulunci ba laifi bane, amma babu sunan da ya wuce mutun ya ambaci kansa cewa shi muslimi ne. Amma zaka iya cewa ni mu'mini ne, aqidar ahlus sunna wal jamaa baya halatta wato kai idlakin cewa ni mu'mini ne, sai kai istisna ka ce ana mu'minun insha Allah, insha Allah ni mu'mini ne, amma ka ce kai mu'mini ne, wannan akwai tazkiya a cikin shi, saboda shi imani abu ne wanda yake da alaka da zuciya, sanin abin da yake cikin zuciya ya takaita ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka kauya wanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa sun yi imani Ubangiji ta'ala ya turo sako kai tsaye, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum wa in tudiu Allah wa rasuluhu la yalitku min a'malikum shay'a. Larabawan kauye suka zo gun manzon Allah suka ce amanna, ai mu mun yi imani, wai gori ne suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yace kullam tu'minu, ce da su har yanzu ne baku yi imani ba kamar yadda ake bukata, walakin qulu aslamna, ku dai fada cewa mun musulunta. Don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa kai tsaye mutum ba zai ce ba shi mumini ne ba tare da tugaciya ba, sai dai ka ce ni mumini ne in Allah ya so, ni mumini ne insha Allah. Kamar yadda mai durratul mudhiya yake cewa wa nahnu fi imanina nastathni min ghairi shakkin fastami wastabini, yace mu ahlus sunna wal jamaa game da imanin mu yace muna yin tugaciya, in aka ce kai mumini ne mukan ce mumini ne insha Allah, yace amma ba dan kokonto ba, ba dan muna kokonto ba game da imanin mu. To shine anan manzo Allah yace ya ku bayin Allah, wato ku ambaci kanku bi da'a wallahi, wato da sunan da kenan ku yi kirari da kirarin da Allah ya muku, ma'ana sunan da Allah ya ambace ku cewa musulmi kuke, huwa sammakumul muslimina kamar yadda aya ta gabata, wal mu'minina ko ku ce ku mu'minai ne. A takaice wannan hadisi, hadisi ne sahihi kamar yadda al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi su suka rawaito hadisin. Al-Imam Tirmidhi ya faɗa hadisi ne kyakkyawa ingantacce, haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin a cikin Sahihul Jami. Sannan malam na faɗa wafi sahihi, wato ya zo a cikin Sahihul Bukhari, tare da cewa hadisin wato wafi sahihi kenan ya zo a cikin hadisi sahihi, domin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Manzo Allah yake cewa man faraqal jama'a, duk wanda ya rabu da jama'a, shibran daidai da dani daya, dani daya, in aka ce dani shine mutun ya ware yatsotsin shi babbar yatsa izuwa wato yatsa ta tsakiya wanda ake kiranta al-wusla, shine dani, duk wanda ya rabu da jama'a, manzo Allah yace daidai da dani daya, famata Allah ya masa rasuwa ba tare da ya dawo ba. Manzo Allah yace fa mitatuhu jahiliya, fa mitatuhu jahiliya, mutuwarsa mutuwa ce ta maguzanci, mutuwa ce wanda take ta maguzanci, wanda maguzanci shine mutun ya kadi gabansa ya rabu da jama'a, kowa ya ringa da'awar wani abu akan shi, zai ringa kiyayya kuma akan shi zai ringa soyayya. To mu ko musulmi babu abinda zamu yi soyayya akan shi sama da musulunci, kuma babu abinda zamu yi kiyayya da shi in ba musulunci ba. Zamu ki mutun a sababin yana gaba da addinin, zamu so mutun a sababin yana son addinin, wanda yake musulmi dole mu so shi, wanda yake ba musulmi ba dole mu yi muke shi mu yi gaba da shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa awsaqu ural islami, yace mafi kwarin wato igiya daga cikin igiyoyin musulunci, manzon Allah sai yake cewa alhubbu fillahi wal bughdhu fillahi, so saboda Allah da ki saboda Allah, tun nan kusa a cikin akdari ne yace wa an yuhibba lillahi, sai yake cewa wa yabghudu lahu wa yarda lahu wa yaghdaba lahu, wajibi ne akan mumini yayi soyayya saboda Allah, yayi kiyayya saboda Allah, ya yarda da mutun saboda Allah, kuma yayi fushi da shi saboda Allah. To shine yace duk wanda ya rabu da jama'a daidai da dani daya, idan ya mutu akan haka ba tare da ya dawo, manzo Allah yace fa mitatuhu jahiliya, mutuwar sa manzo Allah yace mutuwa ce ta maguzanci, wallahi yazi billah. Wa fihi, haka yazo a cikin hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada abida wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, manzo Allah yace yanzu kirari na jahiliya za ku ringa yi, alhali ina tsakankaninku, ina raye a tsakankaninku, ku ringa wata da'awa ta jahiliya. Wanda shi wannan hadisi sababinsa to kafin mu je sababin nasa wato shine kafin mu je sababin domin shine hadisin da ya koma zawwa a gaba shine kafin haka malam sai yazo da fada ta Abu al-Abbas shine Sheikhul Islam Ibn Taymiya Allah ya ji kansa yake cewa kullu ma kharaja an da'awal islami wal qur'ani duk abin da ya fita daga da'awa ta musulunci da da'awa ta alqur'ani min nasabin na danganta kai zuwa ga wata danganta an gane ko mutun ya danganta kanshi zuwa wata kabila daga cikin kabilu duk wanda yake son wannan kabila shine masoyin shi duk wanda yake kiyayya da ita shine makiyin shi wanda saboda wannan kabila tashi zai iya zaluntar duk wanda yake so ya zalunta ba ruwan shi da cewa musulmi ne ko ba musulmi bane to wannan abu na farko kenan sai yace aw baladin yace ko kuma wato yayi da'awa ta danganta kanshi zuwa wani gari kamar yanda zaka ji mutun yana da'awa irin kamar yanda yayi a irin wannan zamani musamman a cikin Larabawa mutun kawai zaka ji yana tinkaho shi a maimakon ya ce ni musulmi ne sai ka ji ya ce a ana Misri ko ana Magribi ko kuma ana Jazairi da abin da yake kama da haka shine sai yake yace aw baladin ko wani gari yace aw jinsin yace ko kuma wato wani jinsi an gane ko cewa ni Balarabe ne ko kuma ni kabila kaza ne ni kaza ne aw jinsin ko wani jinsi kenan kamar misali yace ni Balarabe ne ko ni Bature ne ko ni kaza ne ni African ne ni kaza ne wanda shi yana nuna izza da jiji da kai da wannan kanshi da yake dangantawa aw mazhabin wato ko wani mazhabi ana manzon Allah ya faɗa kana cewa ni mabuni ba maliki ne ko kuma ni a ni ba shafi'i ne ni hanbali ne da abin da yake kama da haka aw dariqatin ko wata dariqa irin dariqa duk waɗanda suke sufiya ni ba kadire ne ni ko ni ko kuma ni ba shazile ne ni dan dariqa kaza ne wanda ga sunan barkatai yace to fa huwa min azail jahiliya manzo Allah wannan Abu al-Abbas yace wannan dukkan su suna daga cikin danganta kai zuwa maguzanci duk wanda zai yi tinkaho da wata kabila ko gari ko wani jinsi yace ni bakar fata ne ko kuma ni Bature ne ko ni Balarabe ne ko kuma zuwa wani mazhabi yace a kawai ni mazhabi kaza ne kamar irin yanda akwai mazahib waɗanda suke al-Qadiyya waɗanda sun saba ma mazahib na Ahlus Sunna wal Jama'a kamar Khawarijawa da Mu'tazilawa da sauransu haka duk irin waɗannan mutun ya danganta kanshi hatta da mazhabobin da suke kai dangane zuwa ahlu wannan mazhabin Ahlus Sunna wal Jama'a ka ringa danganta kanka a ce maka manzon Allah ya ce kaza ka ce ani ba maliki ne mu kaza muke sakin hannu muke a cikin sallah da wannan to wannan duka yana daga cikin da aure jahiliya aw dariqatin ko wata wani tafarki cewa mu kaza ne hanyar mu kaza ga shine yace fa huwa min azail jahiliya wannan duka yana daga cikin danganta kai zuwa wato jahiliya shine maguzanci shine sai yake fada wato yace bal yace saurara yace lam maktasama muhajirin wa ansariyun yayin da wani muhajir waɗanda suka kauro Madina suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an daga Makka ko daga ina ne shine ake kira muhajir duk wanda yayi hijira ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina shine ake kira muhajir an gane ko sawa'an daga Makka ne ko kuma ba Makka bace galibin amma mutanen Makka ne sai yace wa ansariyun da su wato lokacin da wani muhajir da shi da wani dan Madina suka ringa husuma suka ringa jayayya da juna suna fada wanda tare da cewa wannan lakabi biyu Ubangiji ta'ala shine fa yi musu wannan lakabi a cikin Al-Qur'ani waɗanda suka yi hijira Allah ya musu wannan lakabi su mutanen Madina da suka karɓi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya musu lakabi cewa sunan su Al-Ansar kamar yadda can yake fada لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة على آية كما حكى فدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا كما تنيا فدا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تدان حكى yayin da shi wannan muhajir da shi da wannan dan Madina suka ringa kusuma suka ringa fada da juna aka ringa dukan juna fa qala al muhajiri shi wannan mai hijira sai ya fada sai yace ya lal muhajiri yace ya ku masu hijira wanda wannan kira ne yake na cewa su kawo taimako su kawo agaji ya lal muhajiri wa qala al ansari shi ma dan Madina sai yace ya lal ansar yace ya ku mutanen Madina aka zo aka yi cha za a fara yakar juna aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga lamarin da ke faruwa su muhajirun sun kawo ma dan uwan su muhajir goyen baya fada zai barke su ma mutanen Madina sun kawo ma dan uwan su za a fara yakar juna har an ciro itacen dabino an fara dukar juna manzon Allah sai yake cewa abida awal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum manzon Allah yace yanzu da awar jahiliyya za ku ringa alhali ina tsakaninku za ku ringa da awar jahiliyya kai musulmi ne shi musulmi ne ku muhajirun musulmi ne kuma mutanen Madina musulmi ne to musulmi ko ai ba a san shi ba fada da dan uwan shi musulmi dan haka manzon Allah yace abida awal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum yanzu da awar jahiliyya za ku ringa yi alhali ina tsakankaninku wa ghadiba li zalika ghadaban shadida manzon Allah yayi fushi wanda yake mai tsanani a sababin wannan da'awa to dan haka maganar mutum ya ringa danganta kanshi zuwa duk wani abu wanda ya fita daga cikin da'awar musulunci wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta ga musulmi ka danganta kanka zuwa ga wannan addini da Allah ya zaba maka in aka ce musulmi ne to baka da wani dan uwa sama da shi ka so shi saboda Allah ka ki shi saboda Allah nan muka zo karshen baban nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك